Wata sanarwa da muka samu daga headquarter sojojin Najeriya da kenan Abuja mai dauke da sanya hannun kakakinta Brigadier General Texas Chuku ta ce sojojin da suke atisayen tseren bera wato IM a Fatuma a jihohin dake tsakiyar Najeriya sun samu kiran neman dauki irin na gaggawa a karamar kumar Numan dake jihar Adamawa inda wasu makiyaya suka kai hari a kauyen Gwamba duk da sojojin sun isa wurin cikin gaggawa amma makiyayan sun kona garin Kurmus sanarwar ta ce sojojin sun bi sayan waɗannan makiyaya inda suka cafke guda shida a kauyen Gargiji yayin da suke kokarin tserewa ana tsaka da hakan ne kuma makiyayan suka nuna turjiya al'amarin da yasa sojojin suka bude wuta akan waɗannan makiyaya suka kuma kashe guda 10 a cikin su sanarwar ta ce sojojin sun kuma samu bindigogi da harsasai da kuma adduna daga wurin waɗannan makiyaya Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria